Tsohon ministan tsaron Najeriya ne dai Janet Tiwa dan Juma mai murabus shine mako ya soma jangolota a wajen wani taro na yayin ɗaliban jami'ar jihar Taraba inda ya bukaci yan kasar da su tashi tsaye domin kare kansu domin a cewar sa jami'an sojin kasar ba za su kare su ba daga wannan da ya kira yan ina da kisa. Tsohon ministan wanda shi ma tsohon soja ne ya ko zargi sojojin kasar da daurewa yan ta'adda gindiya tashi-tashin hankulan da ke faruwa a kasar musamman a jihohin Benue da Taraba.
We must resist. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral.
Dole kuwan ɗan ƙasa ya tashi tsaye domin ya kare kansa tunda ya sojoji suke ɗaure ƴan ta'adda gindi suna kashe jama'a suna kashe ƴan Najeriya kai sojoji ne ma ke nuna musu hanyar tafiya to fa muddin muka dogara ga waɗannan sojoji domin su kare mu to labuda dukkaninmu za mu kare don haka dole kowa ya tashi domin kare kansa a cewar tsohon ministan tsaron Najeriya Janet Tiwa ɗan Juma.
If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die.
To sai dai kuma fada alamu waɗannan kalamai na tsohon ministan tsaron ya soma ja ce ku ci a ƙasar. Mubayar mafin da wani tsohon ɗan kishin ƙasa ne da kuma Muhammad Lawal Ɗanladi malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa sun ko bayyana ra'ayinsu ne ma da cewa
sai a ce Allah wade kuma abun tausayi ne domin shi bai tsaya ma ya kimanta matsayinsa na tsohon general wanda suka sarrafa gwamnatin shi muhimmin mutum ne kuma ya yi minister na defense na gwamnatin Obasanjo kuma ana ganinsa da kima a matsayinsa na general. Wannan maganganu bai kamata su fita a bakinsa na general ba.
Gaskiya kalamu irin wannan a irin wannan lokaci da muka samu kanmu a ƙasar nan a ce Dattijo kamar Tiwa Ɗan Juma masanin harkan tsaro kuma tsohon ministan tsaro a ce ya yi irin wannan kalamu bai dace da Tiwa Ɗan Juma yi su ba don kalamai ne na tashi hankali.
Amma ba gani kamar ya ankarar da gwamnati ne gyara kanka ya taɓa zama sakin mura ba.
Akwai yadda mutum kamar shi zai yi hankarar da gwamnati.
To sai dai ko yayin da wasu ke suka shi ko wani tsohon jami'in tsaro a ƙasar Malam Mare ne yau Ɗanladi. Na mako ganin fa akwai buƙatar katun tana zuga kalaman da manyan Najeriya ke yi a yanzu.
Gaskiya ni maganan da Tiwa Ɗan Juma ya yi ni a matsayina na tsohon jami'in tsaro na ji daɗin magana. Domin tsawatarwa ya yi kaga yadda ya murtuke fuskansa ya nuna shi tsohon soja ne kuma masanin tsaro waɗanda suke sawa a kashe mutane. Sai ya nuna musu cewa to wallahi su tabbatar da cewa yadda suke sa ake kashe mutane to su ma fa za su mutu da ɗaya-ɗaya. Don haka ya faɗa. Wannan magana nasa kamar tauna tsakuwa ne, ya tauna tsakuwa domin ya baiwa aya tsoro.
Kawo yanzu tuni rundunar sojin ƙasar ta fitar da nata martani game da zargin da tsohon ministan ke yi, inda da harakin yaɗa labaran rundunar sojin Brigadier General Tex Chukwu a sanarwar da ya fitar. Rundunar sojin ke ma musanta zargin cewa suna nuna son kai ko wariya game da abubuwan da ke faruwa musamman a jihohin Benue da Taraba. Haka nan kuma rundunar ta ce ma abun takaici ne kalaman na Janet Tiwa Ɗan Juma musamman ma a wannan lokaci da ake neman bakin zaren magance tashi-tashin hankulan da ke faruwa a ƙasar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.